takaitaccen rakayi na alusunna sun yi stri korewar kariya dukansu musun abubuwa da suka wajaba da shawarwari ana kiransu mustula tasara ke mutanen ta so hissa cikin koyaswarsu sun dogara bafa idar cancanta da musu gaskiya ba su da manufa mai daja neman suna da fatauci kawai sun fada bayana age kan lokaci yaduwar fansafa da tunani wasu layoyi a kotunan girka sun amfana da su a cikin warware a dukobi da tsayin daka ga shugabanninsu takaitaccen ra'ayi na alus sunna.